Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum. Shirin matasa ne na yau da gobe yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. A birnin Yamai kuma na Jamhuriyar Niger ana iya jin mu a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM da ma wasu zangunan na FM da suka hada da radio amfani sarauniya da ma niya FM. Ana kuma iya jin mu ta shafin mu na Facebook Live ko kuma a fada yanar gizon mu kai tsaye ta voahausa.com ko kuma voa.com. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bagaji,
Safinatu Sadi Sodengi,
sai kuma ni Usman Ahmad.
Masu sauraro a yau Juma'a 8 ga watan Satumbar shekarar 2017. Kamar yadda muka saba ran Juma'a muna yin magana ne akan nishadi da al'adu. Inda yau muka samu wasu matasa guda biyu, ɗaya mace ce wacce za ku ji daga bakinta.
Sunana Naomi Aliwe Puki daga Jos Plateau State, Nigeria.
Wace ce Naomi?
Ina shiga final year na 500 level Electrical and Information Engineering a Covenant University. Ina yin internship na America yanzu.
A Nigeria din kafin ki zo, akwai wani abu da kike bayan makaranta misali?
Ina the non-profit organization na the non-profit na.
Kungiya mai zaman kanta.
Sunan Cinema Law Foundation. Muna taimako yara wai ba su the access to education
wanda ba su samu damar makaranta.
Sai wani matashi daga bangaren harkar finafinan Kannywood amma ta bangaren nazarin harkar dan jin yaushe suka kafa kafar Kannywood scene.
A 2012-13 na zauna da ni da abokina muka fara muka kirkire ta zamanin muna operating din shi Kannywood scene din kenan. Muna da shi a Twitter, muna da Facebook, muna da Instagram da hakan nan dai duka muna nan bada bayanai akan Kannywood.
Me ya kawo ka Amurka?
Asali dai abin da ya kawo ni a 2014 na zo ne shirin Fulbright program wanda nayi na koyar da Hausa a University of Wisconsin.
Sai a gyara zama domin ko bayan waɗannan matasa da zamu tattauna da su zamu nishadantar da ku da ƴan waƙoƙi haka wanda duk bayan ko ta tattauna zai biyo baya. Ku dai ku kasance da shirin yau da gobe, shirin matasa.
To yanzu bari mu fara da hirar farko da Usman yayi da matashiyar wadda bata wuce shekaru 19 shatara da haihuwa ba amma tuni ta yi nisa wajen aikin taimakon yara wanda ba su da daman karatu.
Dawa muke magana a daidai wannan lokaci, mai sunanki daga ina kika zo?
Sunana Naomi Aliwe Puki daga Jos Plateau State, Nigeria.
Wace ce Naomi?
Ni na shiga final year na 500 level Electrical and Information Engineering a Covenant University. Ina yin internship na America yanzu at Veracity Engineering and Aerospace and Aviation Engineering Industry.
To Naomi, yawanci mata za ki ga cewa ga ta can ta yi likita, ga ta can ta yi banki, ga ya kai ke kuma sai ga ki engineer ce ke.
Gaskiya ina so math da kyau, ina so mathematics, ina so physics. So engineering was just the choice gaskiya. Ina so shi da kyau.
Ikon Allah. To yanzu kina shekarar karshe kenan?
Yeah, final year kenan.
Internship din nufi na da kika zo menene da menene zaki?
Okay, ina aiki a Aviation and Aerospace Engineering Industry a nan DC.
Wato nan nan hukumar jiragen sama.
Ina taimakin su da basically app software development and ina yi abin nan testing of flights of airports and then
wato kaman gwada jiragen tashin su da saukar su.
Muna receiving live data from various airports, about 13 airports and then so muna
bayanai kenan na tashi da jiragen kuke karba.
So muna testing products na mu airports din, the live data we muna receiving haka. So ina detecting bugs, ina reporting
Oh, kina gano kina gano irin yan abubuwan nan na kutse a cikin computer da ake. Na san hankali da wasu a hankali ai amma dai ai a kalla ana gane me kike cewa.
Eh, kare mu sa babban magana ne injin sama.
Na gane. Misali zuwan da zaki wani mataki aka bi kaman step by step din kafin ki zo kawai an ji an dauko ki ne an ce ki zo ki internship ko a'a ke ce kika nema ya abin yake.
A'a na applying online. Na applying online sina sam so yi interview mini sun ce we za su creating na suna son na haka na receiving email daga su I've been accepted things like so na zo
to kudi ne ya cika jakar Naomi ta biya kudin jirgi da inda za ta zauna koko ya koko dusu ne
to ya abin yake gaskiya parents na so they were really supportive and so sacrifice ne haka sun ce okay this is a very beneficial
abu ne mai riba
so sun ce in just the fee so sun sponsoring na
iyaye ki suka kashe kudin ki zo da komai da komai eh a lalle iyaye
mun gode musu
yawa gaskiya dai to Allah sa mu wando ayyam to Naomi da kika zo abin da yasa nace ina da ra'ayin tattauna da ke shine shekarar ki nawa shekarunki da karatun da zaki gama yaya abin yake ne an ce gaki na ga haka duk wanda ya kalla zai ce ai yarinya ce ga shan ta jin shekarar karshe a jami'a ya abin yake zaki ya ga mana
okay haka ko my education has been quite fast and gaskiya zan ce yayi sauri at 19 ina
yanzu shekara 19
yes this is an gama the university degree na
a shekara 19
gaskiya
ya aka yi saurin ai masu sauraron mu a yau da gobe wannan shirin na matasa ne zasu ha ya aka yi sauri wannan yarinya 19
zan just ce we
ana gama secondary a 18 ne yawanci ma
it's about doing what you love
wato yin abin da kake so
ina so engineering and it's my passion so ina jin dadin shi and it's been quite smooth for me.
Zai iya yiwuwa ni ma ina son in yi engineering amma kila kwakwalwa ta bata ja da engineering. Ke kwakwalwar ki na ja kenan. Yawa brain dinki. Shin yaya kokarin ki yake a makaranta na tabbatar ya taimaka?
Gaskiya with the external activities gaskiya ina it's a lot of requires a lot of being meticulous and
wato ka tsai kai da fata akan abin da kake
trying to put in a lot of efforts and everything so everything just has been really serious
yeah wadan da mun Hausa
eh
wato abin kake damu wato abin da kake so ka yi shi kuma ka saka himma a ciki abin da kike nufi kenan to kamar misali matasa irin sa'o'in ki ɗan mata yawanci zaki ga kawai bukatar ta shine kila ta yi makaranta ya za ta je ta aiki ta shige cikin AC aikin engineer na san har rana sai ta buge ki ke ba kya wannan tunanin kina da wani sako da zaki ga yawa mata eh mai makon irin zama a office amma sai gashi ke engineering
ba duka bane ba kaman nawa you can actually be in the office you can be on the field zaka iya to feel duka so
rana ta buga
gaskiya it depends on what you are doing which part you are majoring in and ni major na informations and communications even though like the broad part is electrical and information engineering so ni na jin dadi abun ne gaskiya ina jin dadi abun
to amma Naomi ana magana akan equality na mata wato daidaito na mata me zaki ce akai
gaskiya zan ce we mata ko ku bi me kuna so kar ku bi what the culture says or
abana
what
al'ada
ko me an ce women cannot do or what women can do
me zasu me ba zasu iya
ba zasu gaskiya follow what you love if you know this is what you like and this is what you want to do kabishi
a Nigeria din kafin ki zo akwai wani abu da kike bayan makaranta misali
eh nai ina the non-profit organization na the non-profit na
sunan ya mai zaman kanta
sunan Cinema Law Foundation and aikimune muna taimako yara we ba su da access to education
wanda ba samu damu makaranta
so muna ba su muna taimake su muna ba su educational materials scholarships and things like that
yawanci mutane suka samu irin damar da kika samu suka karatu ko kuma aka ba su dama sai kiga ba sa koma gida a kare da su ke zaki koma ko kin makale kenan
a ba zan koma muna ina son Nigeria
ba.
Gaskiya I want to be a part of bringing about a change in Nigeria.
Ina son masu ka change.
Gaskiya ina son I want to see sustainable development in Nigeria. I want to see us achieve that. And that is one thing I'm trying to pursue with my non-profit organization.
Abin da kike ta sanki kenan da kungiyar ke.
Gaskiya ina son gan ma yara. The high number of out of school children is very devastating, and because kena sun gan su su tafi school.
Yana da gaskiya abin da nake son tambaye ki duk da yake na ga miki yau fasikin Hausan nan wannan
gaskiya ina kokari mai
kina kokari yau to amma yanzu misali yara an ce kikan je marayu kikan taimake su ki dan ba su ko ki samu musu wani abu da za a taimaka wa yara a gidan marayu don su je su yi karatu ya abin yake ya kike yin abin haka.
Okay, because no man is an island, right? I have support. The mutani na, the parents na, the friends na, and basically what I have in my team is youths. I work with youths.
Because
Aiki the peers na. And
because inki ke na.
Aiki na ke na, the peers na. And because I believe that the youth is the future of Nigeria. And in Kagan statistics, there's like a gun with 60%, over 60% of the population, younger generation. And if we don't invest in the youths and in the children,
there's
care about future ma Nigeria. So the investment should base on the future of Nigeria, which is the youth.
To matasa wato kina nufin investment kamar misali a ce lokacin da za a bata kudin da za a kashe dai ya zama akan matasa yake kenan.
So ina aiki the youth and we work to invest in the education of children. So if you see what we're doing, we're working with
nan da wannan Hausa saboda wanda ba ni kina kokari fa ban ce ba ki kokari ba wato aikin da kuke yi da matasan me kuka fi bada karfi akai inda kuka fi bada attention dinku in kuna tare da matasan kika tare da peers naki me kike ce musu
ina ga musu dukan mu we have to be a part of sustainable development and if we want to see a future for Nigeria we have to work to build that future.
Ana san ga cigaban Nigeria sai an yi aiki tukuri domin a ga wannan din
abu mai na ga musu
zaki biya kudin fasara kenan. To Naomi daga karshe me wani sako kike da shi me message inki to the youth.
We are a huge part of building the future of Nigeria and of Africa at large. And dukanmu sai mu sa hannu in synergy till we work together in unity to bring about sustainable development, then nothing is going to be done. It's one thing for all of us to complain about problems and it's another thing for us to do something.
Wato abu ne wanda kullun zaki ga muna cewa ga matsala ta taso amma me zamu yi maganin matsalar ko shi.
Yes, aikin mu kenan. People know how to complain a lot but nobody really wants to act
amma
ba mun sanya
wani abu akai.
So until we put our hands together to do something about the situation.
To sai mun sa hannu kenan
sai mun sa hannu. Sai mun sa hannu.
To nagode sosai Naomi, na fatan kuma Allah ya kai ki gida lafiya.
Amin.
Yawa.
Yawa.
Kai mata sune duniya. Sune dadin duniya. Mata sune duniya. Sune sarakan duniya. Komi dan su muke. Ashe mu maza bayin muke. Ashe mu maza bayu muke. Ashe mu maza bayu muke. Amma dadin bautar muke ji balle an ci
mai gida.
Balle an ci
mai gida.
Tayya ma sake wa muke. Isai doro muke.
Isai
kombo muke. Ashe mu ko bauta 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 muke. Ashe mu ko bayu muke. Kuruba to hakurin bisashe dabobin duniya. Zakara ko to yake salisu ne mahati yake. Amma hati in ya samu wani dan kuka yake. Kaza rugowa take. Hazin ita za ta ci shi ko ya ci sakuwa hatsi ita za ta ci shi ko ya ci tsakuwa haka ne a gurin mutane dai za ni ke mai kai baki salele ni gobara nike salusu ni gobara nike tun da kai na bambari ba shin salusu wane zambari tun da kai na baragama garin gawa ne zaragam
sai ma aliyo
kun san ban na barshi garin ga kowa ya sani babban bawa yake domin dala in ya rika
tutun jefa mata mune
mune fa
eh kamar yanzu kin gaje Naomi yarinya ce kuma da ya kamata a bar ko yace saboda duk da yake dai tana ta fama Hausa dai da kyar
na ta kokari
amma dai akalla dai an gane me take cewa kuma
a ce akwai buƙatar gyara kuma dole mu a gyara
sannan akwai maganar da ta Maryam da Safina masu mai muhimmanci ce magana a ƙarshe tace matasa sun iya su kuka da abu amma ba tunanin ya za a yi a gyara
ne
tace mu ta complain amma ba za mu gyara ba
Allah ce ta shi kuma Usman wannan abu ne na abin sha'awa kaga yarinya a shekara 19 tana da wannan tunanin wanda wani abu sai ka tsara cewa ai yarinta
kuma duk daga shi tana
ganin injiniyanci kwarai da gaske kuma ta fi san gamawa ko
eh shekara karshe take
to
Allah ya samu
dace Allah ya taimaka mu
da fatan za a yi koyi matasa irin sa'o'inta
to amin amin har ila yau dai Usman ya tattauna da matashin nan mai dandalin tsokacin fina-finan arewacin Najeriya wato Kanye Woodson
da wa muke magana a cikin shirin yau da gobe
kana magana da Nura Abubakar
a da farko me ya kawo ka Amurka
eh asali dai abin da ya kawo ni a 2014 na zo ne shirin Fulbright program wanda nayi na koyar da Hausa a University of Wisconsin bayan nan kuma sai na nemi admission domin na yi master's akan African Studies a Ohio University to na samu na fara a 2015 na kare kuma a 2017 watan April din da ya gabata so yanzu dai na gama ina zaman shekara daya wanda nake aiki ana haka
ai to akwai abin da yasa na ce a bani lambar ka mu lalibe ka shine akwai wata kafar sadarwa ta internet wato wani shafi haka na yanar gizo da ake maganar Canute scene shin nawaye wannan an ce na gani
eh wannan tabbas lalle a 2012-13 na zauna da ni da abokina muka fara muka kirkire ta da muka kirkire ta kuma sai muka ƙara kirawo wasu abokan namu sai muka hada gwiwa da zama na muna operating din shi Kanye West din muna da shi a Twitter muna da Facebook muna da Instagram da hakan nan dai duka muna dan ba da bayanai akan Kanye West
eh menene hikimar kafa wannan abun da kuka yi
sai gaskiya lokacin da muka fara mu ne kadai wata kafar sadarwa wanda take magana akan Kanye West ba wai magana akan labarin film ba kadai muka dauka film mu yi sharhi akan film din wani lokaci a yaba film din wani lokaci kuma a criticizing issue
eh wato a soki inda bai yi ba
yawa a soki inda bai yi ba wasu su ji haushi wasu su ce za su gyara haka dai muke ta yi so daga nan dai muka fara samun attention din su yan film din producers directors da sauransu har ma ya zamana kafin su fitar da film ko kuma lokacin da suke daukan film za su gayyace mu mu zo mu wurin da suke set din mu ga ya ake gudanarwa da film din sai da haka muka fara kuma haka muke
oh tun kafin ka zo kasar nan kenan
a eh tun kafin na zo America gaskiya abin da nake yi kenan ina ga lokacin da nake service ne a 2011-12 a Kaduna sai na hadu da Alinuhu na ƙara haduwa da shi domin na taba haduwa da shi kafin nan sannan kuma na saki haduwa da wayansu ɗan film da in suka zo daukar film a Kaduna shi ne na gani cewa nake to babu amfanin kullun in zo wurin ɗan film kawai in kalla abin da suke yi ya kamata in yi amfani da wannan daman domin wasu wanda basu san kanin ba a duniya su san menene ake a kanin din nan shi ne na tattauna da abokina muka fara wannan rubuce-rubuce akan Kanye West.
Ai to amma misali yanzu akwai tunanin da kuke na maganar misali yanda za ku zamanantar da ita ko ku bunƙasa ta saboda ka san fa yanzu abun ya zama gasa ko competition ne zance a turance wanda za ga kowa akwai su da yawa da suke magana akan fina-finai.
Eh tabbas mu akwai abubuwan da muke shirye-shirye saboda ba ma so mu tsaya akan misali sharhin film kadai muna so idan muka samu dama muka samu karin kuɗi arziki ko kuma muka samu wanda zasu zuba hannun jari muna so mu fara abin da yake kama da misali saka fina-fina a ciki wanda mutane za su iya shiga su kalla film ko su kalla waka ko kuma dai su kalla wasu videos ne da suka shafi Kannywood wanda za a dinga dan shirin kuɗi kaɗan daga cikin account ɗinsu ko kuma dai wanda mu kanmu za mu ke rika samun kuɗi saboda mu tallafa ma kanmu kuma mu ƙara bunƙasa abin. So akwai shirye-shirye da muke domin bunƙasa abin ba wai mu tsaya akan rubutu kaɗai ba. Sannan kuma muna tunanin ma watakila za mu fara fitar da fina-finai namu saboda mun jima abin mun sanya abubuwan su ciki ya kamata mu yi.
To amma misali yanzu za ka ga cewa babban ƙalubalen da harkar fina-finai a Najeriya take fuskanta musamman a arewacin ƙasar mutane ko kuma masana ko kuma masu ruwa da tsaki a cikin magana al'ada da addini za ka ga suna cewa gaskiya harkar fina-finai maimakon ta kawo gyara ko wasu canje-canje kawai tana kawo ɓatar tarbiyya waye kowa da yanda yake faɗa kallon hadarin kaji dai da ake wa harkar.
Gaskiya ne abin da zan ce a wannan shine idan mutum ya ce maka harkar fina-finai yana ɓata tarbiyya so yawanci in ka duba gidajen mutanen nan zaka samu suna da wani abin kallo na zamani in ma satellite ne in ma irin su DVD ne sannan kuma zaka samu yaran gidan sukan kalla fina-finan Turawa wanda suke zo daga ƙasashen waje irin America daga sauran bangaren Europe da sauransu sannan a cikin abubuwan da suke kalla a wancan film din ya ma fi muni akan fina-finan da ake a gida na Najeriya gaba ɗaya misali kamar Nollywood kai ko Nollywood ma in ka kalla abin da ake a Nollywood ya dama abin da yake a cikin Hausa film ya shinye amma na har yanzu mutane su abin da suke dubawa kawai kenan sai Hausa film ana bata talbiya Hausa film ana kaza ana kaza alhali ko idan ka duba darasi da ake dauka a cikin fina-finan Hausa suna da matukar yawa ba za a ce babu kuskure ba ko kuma babu irin wannan abubuwan tabbas akwai amma na kuma Hausawan sukan yi ne da nufin gyara idan za ka yi film za ka zo ka ce okay wannan mata ta fito a mai shaye-shaye ko kuma wannan ta fito a karuwa ba wai ana koya maka koyi karuwanci ba ne ana so ka koyi darasi ne daga irin ya rayuwar mutum zai kasance idan ya tsinci kansa irin wannan abubuwa to abin da mutane ya kamata su gane kenan ba wai abin da suke ba kenan faɗakarwa ne kuma dole a bada labarin ga nan kamar misali a ce ɗan sanda mai kirki da ɗan sanda mara kirki dole za ka gane eh daga ɗan sanda mai kirki za ka koya abubuwan alkhairi yake faɗa mara kirki kuma za ka koya abin da yake biyo bayan sakamakon rashin kirkin da yake aikatawa. So shi ne kawai darasi ne kowane lokaci.
To amma misali yanzu kai da ka zo yanzu gashi ka zo Amurka kana zaune a cikin ta harka karatu ko in ce kana aiki ma yanzu haka. Menene ka kalla saboda nan America ita ce kusan in ce gidan film. Yawwa nan Hollywood take duk wani kwaikwayon fina-finai da ake a duniya nan ake kwaikwaya misali. Shin me ka fahimta a ganin harkar film da ka shigo kasar nan?
A gaskiya idan ka kula daga yanda ake fina-finai a Hollywood za ka san cewa lalle-lalle sun ci gaba sun samu daurin gindi daga gwamnati sun samu daurin gindi daga masu arziki za ka samu mutum mai arziki ne amma ya saka kudin shi a harkar film ko kuma wani ya zo investing a kan film misali idan ina da kudi da kuma kana film zan iya zuwa in baka kudi mu yi film din nan tare muka ci riba mu raba kudi sannan kuma gwamnatin su tana taimaka musu sosai-sosai misali ga abubuwan da suke bukata wanda shi idan ka duba fina-finan arewacin Najeriya abinda muka rasa kenan mutane ba sa iya take risk su shigo harkan su saka kudi da yawa sannan gwamnati ma ba ta shigowa idan ta shigo din ma za ga an sauki gwamnatin an ce a kaza bai dace ba kaza bai dace ba sai ga kuma sun ja baya babu yanda suka iya saboda da dama a cikin arewacin Najeriya ba a son harkar film saboda ba a san me ta kusa ba. Lokacin da aka zo aka ce za a buɗe film village
dama magana da zan ba kenan
yawa aka zo aka ce za a buɗe film village a Kano ga dai in ka kula da abin da ya kusa zai dauka abinda za a fi village din nan ba shin kaɗai za a yi ba da ake rika zuwa ake rika akwai studios zai ba sannan kuma akwai irin manya-manyan ɗakuna na taro wanda ba ma ɗin fim kaɗai ba har ma wasu mutane ko misali malamai ko kuma 'yan makaranta za su yi amfani da studio din nan sannan za a ɗiba mutane aiki to amfani da zai yi wa mutane ba ga ɗin fim kaɗai zai tsaya ba duk wani ilahirin da yake mutum da yake Najeriya ko kuma yammacin Afirka zai iya amfana da wannan abun amma mutane suka wata abun kasa suka ture shi suka soke shi aka kai aka soke dai so kaji rashin abun nan din kenan na mutane da har yanzu ba a gane ba
da gane to yanzu misali daga karshe su masu sana'ar film din akwai wani kira da kake da shi wanda zaka iya musu wanda kila kai kana kallo a wannan bangaren ana samun matsala
abinda zan ce masu sana'ar shine gaskiya yanzu problem abinda ake kalubale da ake fuskanta shine mutum zaka ga yana so yayi film amma na kuma wata kila kudin sa ba su kai ba ko kuma zaka ga mutum yana ta sauri shi sai yayi film alhali ko bai yi bincike akan film din nan ba so yana da kyau idan mutum zai yi film yayi research akai idan misali zaka yi film akan maybe aikin dan sanda ne kada kawai ka je ka samu wani ka bashi uniform ki ya zama police ka ringa ba ka je kai research akai ka ga menene a dabi'un dan sanda menene kuma a kaman inda rules din su yake
da shiga da direction shigar da suke
yawa so idan aka zo aka kalla film din za a ga kaman
dan sanda
so abinda ake so ai kenan sannan kuma wasu zaka ga mutum kudin sa bai da yawa ya dage sai ya film idan da hali kai hakuri kai magana da mutane ka samu kudi enough kafin ka zo kai film saboda idan kai film din nan ne baka dama ka haska shi a cinema ka zai yi ka kai marketing din shi a internet ka samu riba sosai sosai kafin ka zo ka kawo shi kasuwa a DVD saboda da ran mutane suka sai da film a DVD da zaran ya fito da an yi asaran labari babban labari mai kyau an yi asaran shi saboda wani bai san ya fito ba wani bai kalla ba ba nuna sinima ba so shawaran kenan su dage a dinga hakuri a dinga haɗa gwiwa na a dinga kwaikwayon yanda manya-manyan industry kamar Hollywood da Bollywood su ke yi
tambayar ƙarshe harkar film kana buƙatar dole sai mutum ya yi karatun harkar film ko koya
well gaskiya duka tana buƙatar karatun da rashin karatun misali idan aka ce zaka yi film ba za ka zo haka kawai baka san komai a film ka fara ba dole sai kai amfani da wanda suke da ilimi a film din ba za ka zo ka ce kawai kai ka zama producer kai kawai za ka fara film ba dole sai ka haɗa gwiwa da wanda aƙalla sun san wani abu a cikin film din in baka da karatu tabbas zaka iya shiga harkan film matukar kana da wani abun guduma wanda zaka ba amma dai dole sai ka haɗa gwiwa da wanda suka yi karatu wannan yana da matukar amfani sosai saboda wanda ya karatu ne ya san menene za a yi menene ba za a yi ba kai kuma da baka yi karatu ba kawai gani kake okay in za a yi film za a nemo camera ne kawai a zo a kafa a fara dauka alhali kuwa kowane dauka da za a yi na film akwai yadda ake so a dauke shi matuƙa idan mutum ba a profession din sa bane ba lalle ne ya gane ina da ta aje camera eh ko kuma me yasa ake daukan close shot ko kuma irin da sauran shot dai da mata dama ba
to mun gode sosai Nura sai Allah ya kai mu wani lokaci za mu sake wayoyar ka cikin shirin yau da gobe shirin matasa
to ni ma na gode bumban dutse igiyar ruwa mai sarfe rage dutse ajalin ne da ke zai jigo dan adam mai canza ne nasa na sama ke take na karkasa babu imani a zuciyar mu yanzu kowa ta sai ke sai kunja adam zango zanci ka sai kirgo saurara ku je zanci sa abinda zango ya hango ina fada na kara dan adam bai tsoron Allah sannan a cikin su kalilan waske aikin Allah wasu sun samu duniya suna ta diban dauna wasu ko ba su da komai kullun gidan su da kwalla ya mu taimaka dan Allah yo so kina da amana sannan mu zauna lafiya ku san da yayin ba saboda rayuwa gaba ta da tabbas mun dutse igiyar ruwa mai sarfe ragayar dutse ajalin ne da ke sai jigo malam adan zango ga tambaya ta zan yi maka rayuwa da akwai
Maryam tije ga kai Safira tije ga kai Juri
aki da ne ya shiga
kai har da jandun rawa jike wai ira
ba ku jira ba
kin san wai ta ake cewa wai na zaune ya iya rawa
sosai
sai Allah ya samu dace da haka ne shirin ya kammala da fatan an ji dadin tattaunawa da Naomi da kuma Nura mai Kaniyo Tsin da fatan masu harkar film din su kuma za su ji abin da yace su gyara abubuwan da suke gane gyarawa ne yanzu a madadin
Maryam Bashir Bugaji Safinatu Sada Sodangi
sai kuma Julie Lennon Gresham ita ce ta ba da umarnin shirin da engineer mu ne Mr. John Saida tana zaune tana taimakawa sai wanda ya hada mu a Facebook Live Ibrahim Jarmai ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya. Mas wasn't even a jelly.
ba dan wasan kwallo bata manta ba wasan kokowa bata mance ba wasan ne na motsa jike dinkin su bata share ba